الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوجد رسمنا نأشرن له أجل وانا لتاتيم البركة عند الأحكام وانا بكي يأيو أشرن بشدة قوات الرجل إجراته بغريب رد أشرن دبك وانا داتي دا أشرن watan takwas miladiya 2006. Qala al-musannif rahimahullah malan yace kitab as-salah wannan shine littafi na biyu cikin wannan littafi bayan kitab as-sahara. Bayan kitab as-sahara ya fara da kitabu sahara domin shine wasila, sannan yanzu zamu shiga cikin al-ghaya shine wato sallah, domin ta ne ake yin sahara, kuma hukuncen sahara duk ana yi ne saboda sallah ta inganta. Sallah ita ce gaya. Ya fara da babul mawaqit, al-mawaqit jam'u miqat, wato lokutan sallah. Ya fara da sharadi na farko na yin sallah din shine shigar lokaci. Idan ka cika sharadin sahara, to kafin kuma in kuma za ka yi sallah, dole ka san yaushe ne sallah take wajaba gare ka, wace irin sallah ce. Shine zai fara da al-mawaqit, wato lokutan sallah, wanda sanunsu yana da muhimmanci, domin saboda muhimmancinsu Allah madaukakin sarki aiko da mala'ika Jibril yayi ya sauko ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah, kamar yanda ya zo a hadisin farko na muwatta din Imam Malik, hadisin Abu Mas'ud al-Badri. Abu Mas'ud al-Badri ya ce Jibril ya sauko ya yi sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da shi, sannan ya sake sallah, ya sallah da shi. Haka ya zo a dunkula ba a fata lokutan ba a cikin Bukhari, amma a cikin muwatta ta Imam Malik ya zo da tafsirin lokutan sallah ɗin. Ya zo ya fara da sallah azhar, shi ya sama ake ce mata al-ula, da ita ce farkon sallah da mala'ika Jibril ya sauko ya sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A riwayar hadithin Abdullahi ibn Abbas na sallar Jibril da Annabi sallallahu alaihi wasallam, an bayyana cewa wannan ya afku ne kashe garin daren da aka yi Isra'a. Kusan ijma'i ne cewa sallah biyar an farlanta ta lokacin Isra'i, lokacin kuma Isra'i da Mi'raji abu ɗaya ne. Wa'in kana waɗansu malamai suna bambantawa, suna cewa Isra'i daban shi ne Isra'i an yi shi lokaci daban, sai da aka soma Mi'raj sannan aka yi Isra'i. Al-Isra'i shi ne tafiyar dare daga Makka zuwa Baitul Maqdis. Al-Mi'raj shine kuma hawa sama da ake da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Baitul Maqdis zuwa Sidratul Muntaha, wanda yazo a cikin suratul Najm. Jumhurin malamai sun tafi akan cewar dukkanin waɗannan abubuwa guda biyu sun faru ne a gare ɗaya, kamar yadda yazo a hadisin Anas na Isra a cikin Sahih Bukhari da Muslim, wanda yake kuma shine sahihin magana. A lokacin da aka farlanta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams, salloli dinnan guda biyar, kafin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah, amma sallar da yake yi al-mashhur kamar yadda wadansu riwaya suka nuna sallah ce biyu yake wanda yake wannan asar ne kai daga tabi'in suka ambata cewa sallolin sallar da yake yi biyu ce da safe raka'a biyu da yamma raka'a biyu sannan aka zo aka farlanta masa qiyamul layl ko nisful layl ko thuluthahu ko kuma thuluthani ko rabin dare ko kashi ɗaya cikin uku ko kashi biyu cikin uku dole sai ya qiyamul layl kafin a ƙarshe a ƙarshen surar aka ce suka tsaya haka shekara ɗaya kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce sannan a ƙarshen shekarar ɗaya sai aka saukar da tafsir sauri inda ya zo a ƙarshen suratul muzammil kalima Allahu alima an sai yakunu minkum marda har inda yake cewa faqra'u ma tayassara minkum ku karanta abin da ya zo wakana alqur'ani wato wajen qiyamul layl aka saukar da tafsir bayan wannan kuma sai aka zo aka yi aka saukar da salawatul khams a daren isra yaushe aka yi daren isra akwai sabani da yawan gaske wajen malamai domin babu wani nassi da ya ayyana yaushe aka yi hasali ma riwaya da take cewa a daren 27 ne na rajab wanda a kansa har mutane suke raya wannan daren suke wannan bid'ar abin da ya nuni ga ingancinta kamar yadda ibn hajar ya bayyana a cikin tadinul ajab bima warada fi fadli rajab ba abin da ya zo a kan ayyana yaushe aka yi isra abin da ya fi shahara shine an yi isra din nan da miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara uku kafin hijira waɗansu riwayoyin tarihi din sun ce wata 18 kafin hijira waɗansu sun ce shekara ɗaya kafin hijira saboda haka babu tabbacin yaushe aka yi kamar yadda babu tabbacin cewa a cikin watan rajab aka yi ballantana ranar 27 ga watan rajab saboda haka kaga kenan abinda ake yi abinda waɗansu mutane suke yi na raya daren 27 ga watan rajab wato yau kenan yau 26 raya daren irin na yau 27 ga watan rajab da azumi na ranar 27 din ba shi da asali a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato dama wata rana ko wani dare falala ba da nassi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan saboda ya ce la taqussu laylatal jum'a bi qiyam wala yawmihi bi qiyam aw kama qala alaihi salatu wassalam kada a keɓance daren juma'a da qiyamul layl wata sallah ta dare kuma kada a keɓance ranar juma'a da wani azumi wanda ba a yi in ba wannan ranar ba shi yasa ba aka hana mutum ya yi azumi ranar juma'a sai idan zai yi azumi rana ɗaya kafin sa ko rana ɗaya bayan ranar juma'a ash-shahid an farlanta sallah as-salawatul khams a daren isra'il sannan mala'ika jibril ya sauko ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah kamar yadda ya zo a hadisin abu mas'ud al-badri da hadisin ibnu abbas ya bayyana masa lokacin sallah din amma wannan hadisin da bayyana da lokacin kamar yadda suke a ayyane da inganta ba a sharadin bukhari da muslim shi yasa imamu bukhari ya kawo shi a dunkule tafsilin na lokacin sallah din bai zo bai kawo shi daga hadisin abi mas'ud al-badri zai kawo shi daga sauran hadisai kamar na jabir da na abu barzakh al-aslami kamar yadda zamu zo a cikin bayi al-hafiz abdul ghani al-maqdisi ya fara da hadisi na hadisin abdullah ibn mas'ud wanda ya ruwaito shi akan falalar yin sallah akan lokacinta abu amr al-shaybani abu amr al-shaybani ɗaya daga cikin tabi'ai ne wanda suka rinci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su musulunta ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ake cema al-mukhadram yana daga cikin al-mukhadramun domin ya kasance yana cewa kuntu ar'a ghanamin bi qudama fasami'tu bi nabiyyin kharaja bintu bi tuhama ya kasance ina kiwon wato awaki a garin mu Qudama sai na ji an ce annabi ya bayyana a tihama shine duk abin da yake wato wanda ya kudanci tun daga Makka har zuwa Yaman duk tihama ne to abin da yake nufi da tihama din shine Makka annabi bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka kaga ya ji labarin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai riski falalar suhba ba duk da ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin sahabi shine wanda yayi imani yaga an ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci din amma wanda yake ya riki zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ganshi ba koda ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi bane shi ake cewa muhadaran dan a bambance shi da tabi'i ashi abu amr ibn shaybani shi ruwaito wannan hadisin yace haddathani sahibu hadhihi ad-dar wa ashara bi yadihi ila dari abdullah ibn mas'ud yace ne wannan gidan wannan kuma ya afku ne a kufa domin shi abu amr ibn shaybani mutumin kufa ne kuma abdullah ibn mas'ud mun san ya kasance a kufa a dinna umar ya tura shi kufa yace ne wannan gidan yayi mun ya gaya shi sanadi shi ya gaya mun wannan hadisi shine Abdullah ibn Mas'ud al-Hudali al-Muhajiri sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdurrahman Khalif bin Zuhra Abdullah ibn Mas'ud yana daga cikin as-sabiquna al-awwalun daga cikin wanda suka karba addinin musulunci da farko kamar yanda yazo da isnadi ingantacce yace ya ganshi shine na shida na waɗanda suka musulunta wato su shida ne musulmi a duk duniya ya gansu a lokacin da suke su shida ne musulmi a duk duniya baki ɗaya saboda kan ya daga cikin musulmin farko akwai riwaya da ta zo a cikin musadrak na hakim wanda al-imam az-zahabi ya inganta ta cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo shi da sayyidina abubakar suka ga Abdullah ibn Mas'ud yana kiwon awaki yana kiwon tumakai kuma an ba shi haya ne yana ko dago yana haya a biya shi kudi in dare yayi in mai musu da awakan su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za yace wannan nawaye yace shi abin nan mutane da aka ba shi haya yace za mu iya sha daga cikin madarar daga nonon wannan daga ɗaya daga cikin su sai ce to ai shi amintacce ne an ba shi ajiya ne ba shi da ikon wato ya ba su wannan izini sai ce to nuna min akuya wadda take ba a yi mata taro ba wato ba a sadu da ita ba ta da nono ba ta yi ciki ba kuma ba ta shayarwa ba ta da nono tare da ita nonon ta ya ƙi kashi ne sai ya fito mata da akuya guda ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama nonon ya karanta abin da ya karanta sai ya ce masa ya kawo masa kwano shine yace masa ya kawo masa wani kamar dutse ne amma kwano yake amma na dutse annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsi madarar sannan ya sha ya ba mu abubakar ya sha sannan ya shafa nonon yace ma nonon ya matsi wato ya tsu abinan ya keka shi ya koma yanda yake da ya daina kwarara ya keka shi ya koma yanda yake da sai Abdullah ibn Mas'ud yace allimni hadhihi alkalimat yace koya mu waɗannan kalmomin shine ta yace anta gulayyimun muallam yace kai karamin yaro ne amma wanda yake za a sanar da shi haka Abdullah ibn Mas'ud ya tara ilimi ne yawa ana ce Imam Zahabi yake cewa kana min atiyai ulama yana daga cikin malamai masu kaifin hankali yana daga cikin malamai masu kaifin hankali wanda suke zamanin da shi sun ce mutum ne mai fafana wato mai kaifin tunani mai kaifin hankali mai basira dalilin musulunta ta kenan wannan mu'jiza da gani ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ya zama cikin as-sabiqun al-awwalun ya kasance mutum ne gajere mai kyamurarren ciki wada dan ana kamanta shi aka ce dogayen mutane in suka zauna in Abdullah ibn Mas'ud ya tsaya ya kashin tsawonsa kenan shi yasa wata ran ya hau kan bishiya yana karyo itacen aswaki na arat zai aswaki da shi sai sahabbai irin su karɗa kallon juna wato jin Allah sarki kafas karama a siririya shine ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ata'jabuna min diqqati dhaqaihi kuna mamakin sirantar ma abin nan a tawayen sa ne lahuma inda Allahi asqalu min jabal Uhud yawm al-qiyama yace wallahi na rantsi da Allah ranar al-qiyama a wajen Allah sun fi dutsen Uhud nauyi yana da shefa Hudhaifa yake cewa laqad alim al-mujtahidun min ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Abdullah ibn Mas'ud la aqrabahum ila Allah wasilatan yawm al-qiyamah. Masu ijtihadi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san cewa Abdullah ibn Mas'ud ya fi su shine mafi kusancin tsani a wajen Allah sama da su. Ana kamanta shi cewa ba a taɓa ganin wanda ya yi kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa samtihi wa dallihi irin Abdullah ibn Mas'ud ba a cikin wato tsarin rayuwarsa, shiriyarsa, manhajin rayuwarsa, wa samtihi da kuma ɗabi'arsa, halayensa, wa dallihi da kuma irin hay'arsa, abubuwan da yake so da abubuwan da yake ki, babu wanda ya yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin Abdullah ibn Mas'ud. Waɗanda suka gan shi haka, wanda suka ga sahabban Annabi, wanda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam su suke masa wannan shaida. Shi yasa yayin da Sayyidina Umar ya tura shi Kufa domin ya zamanto gwamna kuma ya rika karantar da su addini, ya rika musu alƙalancin su, sai ya rika musu alƙalancin tsakanin su, sai yake cewa atarkukum ala nafsi bi Abdullah ibn Mas'ud. Na fifi ta ku a kaina da Abdullah ibn Mas'ud. Wato in a so na ni ya kasance tare da ni, amma saboda ku ina son ku, sai na fifi ta soyayyar ku a kan ni abin da nake so, sai na tura muku Abdullah ibn Mas'ud. Saboda yana daga cikin mutane shida daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da ake riko da fatawarsu, wanda mun ambace su a nan cewa da Umar, da Ali, da Abdullah ibn Mas'ud, da Ubay ibn Ka'ab, da Zaid ibn Thabit, da Abu Musa al-Ash'ari. Kuma shi ne yana daga cikin mutane hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a dauki alqur'ani daga wajensu, shi ibn Mas'ud, da Ubay ibn Ka'ab, da Mu'az ibn Jabal, da Salim Mawla Abi Hudhaifa. Su ne suka karanta Al-Qur'ani. Abdullah ibn Mas'ud yake ya karanta surori sama da 70 daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace babu wata aya a cikin littafin Allah, kuma yanzu a cikin Bukhari babu wata aya a cikin littafin Allah face ya san aina aka saukar da ita, kuma akan me aka saukar da ita. Yace wallahi da na san a duniyan nan akwai wani wanda ya fi ni sanin littafin Allah, wanda za a iya daura sirdi akan raƙumi a je wajensa, da na tafi wajensa. Wato ya san cewa ba wanda yake sanin littafin Allah. Shine ma'ana. Yace domin da ya san akwai wanda ya fi shi ya je wajensa, to bai je wajen kowa ba. Saboda haka ya fi kowa. Har Ibn Abbas yaro. Ba wanda yake da ya san wani wanda ya fi shi sanin Al-Qur'ani. Tablughuhu al-ibl la rahaltu ilayhi, da ya tafi zuwa gare shi. Wannan hadisi yana cikin sahihin Bukhari. Abdullah ibn Mas'ud yana daga cikin al-ulama'ur rabbaniyun, fikihun mutanen Kufa gabaki daya ya dogara ne akan ra'ayoyin Abdullah ibn Mas'ud. Yana daga cikin wanda suke fatawa. Yayi hijira guda biyu, yayi hijira zuwa Habasha, yayi hijira zuwa Madina. Sannan kuma ya halarci yakin Badr da sauran yakokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sa, yana cewa baka bukatar ai maka iso, isan ka kawai ka zo kai min sallama, inda amsa sai ka shigo. Shi ka mutane suna ganin sa da shi da mahaifiyarsa kamar ɗan gida ne a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ya sa ma wata rake daga cikin sahabbai, ina jin Hudhaifa ne ko ɗaya daga cikin su, suke cewa ba ku ne waɗanda kuke da sahibun na'alain da sahibun tahur ba, wato ku ahlul Kufa ku ne wanda a cikin ku sahibun na'alain, wato mai rike fadan Annabi sallallahu alaihi wasallam, takalman Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya kasance shi yake rike takalman Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sa ɗayan a hannun dama ɗayan a hannun hagu. In yana zaune yana tsaye a kansa, in zai tashi sai ya sa masa su, ya sa su a gabansa, ya sa su, wanda ya karɓi sandansa ya rike ya shige gabansa. In ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna sai ya miƙa masa sandansa, sannan ya cire takalmin, ba ma zai rike shi ba a hannu, sai ya zira shi a cikin zira'insa. Haka yake yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan hidima. Saboda haka ake ganin ma kamar ɗan gida ne wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa alkunya, shi ya sanya masa alkunyar Abu Abdurrahman. Abu Nu'aym ya ruwaito cewa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa al-bushr da al-janna amma ban ga hadisin ba amma Ibn al-Mulaqin yace hadisi ne isnadin sa hasan bi ma'ana za a iya hujja da shi cewa yana daga cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musa al-bushr da al-janna yana da kaifin basira da kaifin hankali daga cikin kaifin basirarsa da kaifin hankalinsa lokacin da Uthman yake ya zama to khalifa a zaman yana bayan haji Uthman ya rinka cika sallah raka'a hudu bayan sunna shine raka'a biyu amma shi Uthman ya rinka sallah a Madina raka'a hudu kafin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suka rinka yi lokacin khalifancin su Ibn Mas'ud yake cewa laitani wannan raka'a hudun sai daidai ga raka'a biyu raka'a biyu ai bata kai hudu yawa ba ko yace to hudun da kafi ta yawa ina fata dai Allah ya sa ta daidai da dubi da biyu saboda biyu sai tsaki da sunna amma yake da yake cewa lakin al-khilafa shar amma sabani sharri wato ba zai saba abinda shugaban musulmi yayi ba yazo yace ai kin daga sunna abinda zan yi kenan yace al-khilafa shar dan haka sai ya kasance yana zama tare da Sayyidina Uthman tare da sauran musulmi ai sallar raka'a hudu din duk da cewa Sayyidina Uthman tawili yayi alalle ya zama to Abdullahi ibn Mas'ud ya yi da tawilin sa ba kan barin wannan sunna amma saboda fikihunsa da kaifin hankalinsa da hangen nesan sa kan maslaha da mafsada ta al'ummar musulmi sai yake bude fakar da za a samu sabani a cikin al'ummar musulmi a samu ƴan ungiyar Abdullahi ibn Mas'ud da ƴan ungiyar Amirul Mu'minin ƴan raka'a biyu za su cewa mu ne ƴan sunna da ƴan raka'a hudu ma su cewa mu ne masu bin Amirul Mu'minin bai bada wannan fakar ba ya rasu a shekara 32 bayan hijira a lokacin khilafancin Uthman bin Affan radiyallahu anhu Zubair ibn al-Awwam shi ya masa sallah wasiya yayi cewa Zubair ya masa sallah domin Zubair ibn al-Awwam shi ne dan uwansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su ɗan uwantaka suna daga cikin kadan din muhajirin da Annabi ya hada su ɗan uwantaka da juna mafi yawancin ɗan uwantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hadawa tsakanin muhajir ne da ansari to amma akwai waɗansu muhajirun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da junan su zaman to ɗan uwan juna to daga cikin su akwai shi Abdullahi ibn Mas'ud da Zubair ibn al-Awwam al-Asadi saboda shi Zubair shi ya masa sallah ya kasance mutum ne mai tsananin yana da yana sa tufafi masu tsananin kari kuma koyaushe yana kula da kanshin jikinka wato koyaushe ka ji kusa da shi za ka ji shi da kanshin jiki wanda haka ya dace da makaranta al-Qur'ani ya ruwaito hadisai da dama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an kidaya hadisi wajen 840 a cikin musnad din Baqi ibn Makhlad wanda duk sa Abdullah ibn Mas'ud shi ya ruwaito baya daga cikin al-Abadila al-Arba'a saboda shi ya tsara su a shekaru amma yana daga cikin fuqaha us-sahaba wanda madhabarsa shine ra'idi shine jagoran madhabar Kufa sawa'u al-qira'a ko a fikihu ko a hadith saboda haka wajen malaman hadisi da suka zama fitattu a Kufa dukkaninsu almajiransa ne kuma almajiransa su ne amintattun da malaman ahlus sunna suke riwayar hadisan sayyidina Ali daga wajensu saboda ƴan shi'a sun kasance su ne sayyidina Ali ƙarya to ba sa aminta su riwayar ilimi daga sayyidina Ali sai daga abinda ɗaliban Abdullahi ibn Mas'ud suka rawaito daga gare shi yana da tawali'u ƙwarai da gaske baya yadda ana tafiya a sashi a gaba ana binsa a baya a rufe masa baya ya kasance yana cewa innaha fitnatun lil matbu wa zillatun lil sabiq fitina ce ga wanda ake bi kuma wulakantar da kai ne kasantar da kai ne ga wanda yake bi ka zo kana nan kana mutum shi ma yana mutum kai ka zo abin nan kake ne a baya baya son wannan ya kasance ci ko dai ku tafi tare da ni abin nan mu yi ka fada da kafara ko kuma kowa ya samu hanyar su kale ni tare da tafiya eh to wannan tarbiyar Abdullahi ibn Mas'ud ce ai bai kasance suna girmama shi amma dai bai da ai an ga girmama shi da wannan ba gashi yake zillatul littabi yana daga cikin wara'a din sa din ke zaman sai fitina ga wanda ake bi domin mutum yana tafiya yana ganin manyan mutane suna an rufe masa baya kaga sai ya canza tafiya sai ya canza tafiya sai ya rinka jin shi sama yake da kowa zai ji wani abu a cikin zuciyarsa girman kai a to dan haka yake yake hana almajiransa su rinka masa haka su rinka tafiya yake ko dai su zo mu jera tare ko kuma kowa ya kama hanyarsa kuma ya kasance yana daga cikin tawali'unsa yake cewa da kun san zunubaina da mutum biyu ba za su zo su zauna a wajena ba sai za su ɗauki ilimi wannan yana daga cikin tawali'unsa rahimahullah radiyallahu anhu yana daga cikin tawali'unsa kamar sayyidina abubakar ne da aka yabe shi yake cewa allahumma la taj'al li khayran mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lam Allah ka sanya ni sama da abin da suke tsammani kuma kada ka kama ni da abin da suke faɗa kuma ka gafarta min abin da ba su sani ba wato shi ya san abin da ke tsakaninsa da Allah komai za a faɗa shi ya san abin da ke tsakaninsa da Allah radiyallahu anhu ya rawaito wannan hadisin yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam أي الأمل أحب إلى الله؟ سجناتم أي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أي كيني يفسو يوى يزوى الله تبارك وتعالى العمل شيني أنا وجه أنشي العمل البدني أي كينا نا جكي با أي كين جوتي أبا أي كينا جكي وأنا أي كيني يتنبي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أي كيني يفسو يوى الله وأنا أكتم وأنا يا نونا منا muhimmancin tambayar malami mutum ya tambayi abin da yake kuma zai aiki da shi domin in ya san abin da ya fi soyuwa ga Allah ne fa'idarsa domin ya yi abin da Allah zai so shi shi ne fa'idar kuma a cikin wannan akwai tabbatar da sifar mahabba ga Allah tabaraka wa ta'ala da kan cewa dan ka ce Allah yana son abu baka kamanta Allah da mutane ba soyayya sifa ce wadda take nunin santa a tsakaninmu wato karkatar zuciya ga wanda kake so shine soyayya to wannan ba za ka ce bai halatta a dangana wannan ya zuwa ga Allah ba domin in kace Allah yana yin wannan ka kamanta Allah da halitta wato dangana wannan sifa ga Allah madaukakin sarki ba kamanta shi da halitta bace sai ka ce Allah yana yin soyayya kamar yanda tabu soyayyar take shine kai tashbihi amma dan itlaqin lafazin mahabba soyayya ga Allah madaukakin sarki wannan ya zo a cikin nususul alwahid ya zo a cikin nafsin Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta waɗansu ayyuka da cewa suna da sifar soyayya ga Allah ya ma kusan su bisa wasu قال في النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها صلى أنوك تنتا أو ترواية الصلاة على مواقيتها صلى أتكلوك تنتا وأن الرواية على أن تضرتي ضرتي نوكتي تبرداك كان كذا على أهدي الخلفاء الراشدين وعلى أهدي أمير المؤمنين Uthman bin Affan abu kaza ya kasance a zamanin Amirul Mu'minin abu kaza ya kasance a zamanin sai kace ala ahad ala din tabarkiya to take nuni cewa a lokacin da abin ya faru kenan to wato ma'ana yin sallah a cikin lokacin ta shine aikin da yafi komai soyuwa ya zuwa ga Allah a wata riwayar ta wannan hadisin ita ma tana cikin Sahih Muslim ayyul amali afdal wani aiki ne ya fi falala bimana aikin da ya fi falala shi ne ya fi soyuwa ga Allah domin Allah maɗaukakin sarki abinda ya fi so shi ne wanda ya fi komai lada wanda ya fi komai falala a wajensa kuma aikin da ya fi falala ɗin nan bayan shi ne ya fi soyuwa ga Allah kuma shi ne ya fi kusantar da mutum ya zuwa ga Allah saboda haka wannan tambayar ko aikin da ya zo a nan jawabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu aikin nan sifofi guda uku shine yafi falala shine yafi soyuwa ga Allah kuma shine yafi kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake a cikin hadisin qudsi na Abi Huraira wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in uhabba ilayya mimma taraktuhu ala bawa na bi kusance ni ba da wani abu da yafi soyuwa gare ni sama da abin da na farlanta a kansa to farilla kuma
ai tafi nafila falala kuma tafi soyuwa ga Allah saboda haka tafi kusantar da bawa ya zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya ambata cewa salla a lokacinta to wannan hadisin wannan lafzin kamar yadda ibnu daqiq al-eid rahimahullahu ya nuna baya nuni akan falalar farkon lokaci sai dai ta fuska wadda ke dan nisa wanda waɗansu malamai suke ishara gare shi suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla a cikin lokacinta kuma abinda aka yi a farkon lokaci tabbata yana cikin lokaci din saboda haka abinda aka ya faru daga farkon lokaci din ya fi wanda ya faru a ƙarshen lokaci kuma akwai wata riwaya da ta kwatan kwacciyar wannan wadda da ita ce Imam Bukhari ya tabwidi yace babu fadli salati li waqtiha babu salalat salla ga lokacin ta wato ga aili awwali waqtiha ga farkon lokacin ta sai akai ta adda abin akai ta'liqin fi'lin muta'alliq al-fi'l ya zamanto da harfi jar din ya zamanto allah wanda take nuni ga farkon lokaci kuma ima akwai wannan riwayar a cikin bukhari ita ce a cikin kitabut tauhid wajen sifar mahabba lillahi ta'ala as-salatu liwaqtiha salla da farkon lokacinta amma waɗanda suka ruwaito hadisin da cewa as-salatu fi liawwali waqtiha ko fi awwali waqtiha kamar yadda yazo kuma a hadisin ummu farwa wannan hadisin dukkan malamai sun yi magana akan ingancin su ba su inganta ba amma wannan shine riwayar liwaqtiha shine umdar malamai wajen nuna cewa wannan hadisin yayi nuni akan falalayin salla a farkon lokacinta kuma haka ya kasance dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin salloli akan farkon lokacin su illa sallar azhar lokacin tsananin zafi yake cewa a jinkirta sallar azhar dan shiddatul harb min sayh jahannam saboda tsananin zafi yana daga cikin numfashin wutar jahannam sai kuma sallar isha da ya nuna cewa ita lokacin ta wanda yafi shine a jinkirta ta har zuwa kusan rabin dare amma saboda gudun karya tsananta ma al'umma shi yasa baya bi ta zuwa wannan lokaci wata ran yayi sallar da su har zuwa kusan rabin dare sannan yake wannan shine lokacin da yafi na wannan sallah da ba dan kai tsananta ma al'umma ba amma sauran sallolin dukkaninsu farkon lokacin su yake yi hatta sallar asuba kamar yadda zai zo a hadisi na biyu yana yin sa ne a farkon lokacin ta kuma wannan ita ce tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ne masahabbai suna gaggauta fara sallah a farkon lokaci dan haka ne ma har a hadisin Mughirah bin Shu'ba wanda yana cikin Muwatta mun karanta shi anan ba amma ba da wannan riwaya ba amma a riwayar Muwatta riwayar Imam Malik na cikin Mughirah bin Shu'ba na masru ala al-kufayn wanda mun karanta shi da shafa a kan kufi lokacin tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a hanya yaje yayi qada'ul haja sannan yayi alwala yayi shafa a kan kufi sai yazo ya sabu musulmi har sun sahabbai har sun gabatar da Abdurrahman ibn Auf ya musu sallah ba a kira zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalilin da ya sa sahabbai suka haka saboda tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ne na gaggawar samun falalar farkon lokaci shi yasa har suka ga kan cewa su samu falalar farkon lokaci din ya fi musu bisa sijira albarkacin yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka suka kaddama da Abdurrahman ibn Auf kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ikrar akan wannan har yace musu ahsantum yace kun kyauta da ya zama tokan cewar kun jira ba ku jira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dama Allah baya dokan wani annabi kaface kafin ya mutu sai yayi sallah a bayan wanda yake cikin al'ummarsa saurata daga cikin malalar da ake kirawa idaya ma Abdurrahman ibn Auf cewa ya yi limanci gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sallama ya tashi ya cika raka'a ɗaya yalla raka'a ɗaya ya samu ya zamanto masku to me yasa suke gaggawar haka saboda su samu falalar sallah a farkon lokacin da dan haka farkon lokacin sallah shine aikin da yafi kowanne kiyaye sallah din nan mutum yayi ta a farkon lokacin ta shine aikin da yafi soyuwa ga Allah shine aikin da yafi kowanne falala kuma shine aikin da yafi kowanne kusantar da mutum zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala qala thumma ay wannan sai ce masa sannan wani aiki kuma qala thumma birrul walidain sannan kyautata ma iyaye albir a wato daga barra ya burru birran fa huwa birrun bihi wa huwa barrun idan ya kyautata barrun barrun bihi a shine ake ce ma al-mabrur jam'u al-mabrur amma al-bar jam'u sa al-barara dukkanin su ana idlakin sa a wurin wanda ya kyautata to kyautata ma iyaye shine ma'ana al-ihsan ilayhima wa mu'amalatuhuma bil jamil wa idkhal as-surur fi qalbihima wal ihsan ila sadiqihima kama inda ibn al-mulaqin ya ambata wannan shine tara abinda ake birrul walidain ibarorin malamai sun saba wajen menene kyautata ma iyaye amma shine kai musu ihsan kyautatawa wato babu isa'a babu mugusta musu mugustawar ko dada kace uf ne uf ma'anar uf shine wato su ce maka kai abu ka nuna bacin rai ko ka nuna kagaji ba ma kace kash a tarba ta kai ga haka a gani a fuska wannan ya daga cikin tafi wannan yana daga cikin aka in an hana wannan ballantana kuma dukan ballantana kuma zagi su ko dukan ta'sif ma an hana ballantana kuma zagi su ko dukan sannan mu'amalatuhuma bil jamil kai musu kyakkyawar mu'amala da kyautayi kyautatawa komai in ka tashi ba wai kawai zaka idan kana san cewa ai ka dai ka soke nauyi ka soke nauyi kamar yanda wani yana ya goye mahaifiyarsa yana tawafi da ita yana tawafi da ita sai tambayi Abdullahi ibn Umar yace ya Abdullah ya Aba Abdurrahman kana ganin na cika haƙƙin kyautata ma mahaifiyata yace a ai yanzu to domin kai kana yi ne Allah Allah kake karabu da ita so kake da sauri ta mutu dan ka huta ita ko lokacin da take goya ka so take kai ka girma ka rayu ka zama to kana nan ba ta mutu ba kana jin dadin yi maka haka din kai ko Allah Allah kake ka huta yace baka har yanzu baka kyautata mata baka gama kyautata mata ba sannan kuma yace wa idhalu surur fi qalbihi ba da sanya farin ciki a cikin zukatan su duk abin da ka san zai faranta musu rai za su murna da shi kai musu duk abin da ka san zai faranta musu rai sannan kuma kyautata ma abokan su shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lamin abarril bir al-ihsan ila ahli wuddi abik an tuhsina ila ahli wuddi abik yana daga cikin mafikawun birri kyautata ma iyaye ba'da birrihima bayan ka kyautata musu bayan mutuwar su kyautata ma masoyan mahaifinka wanda su ne wanda yake da can suna zumunci da mahaifinka sai mahaifinka ya zama tuwo yanzu babu shi sai zama tuwo kuma ka rinka kyautata musu to wannan aikin kyautata ma iyaye shine a mataki na biyu wannan ma'anar ta dace da abinda Allah madaukakin sarki yake cewa wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa wasaina al-insana biwalidayhi husna hamalatu ummuhu wahdan ala wahli wa tasaluhu fi amain an ishkur li wa li walidayhi kaga abinda Allah yake ce cikin an ishkur li wa li walidayhi ka kyauta ka gode mu kuma ka gode ma iyayenka to gode ma Allah shine ta hanyar kyautata bauta gare shi mafi girman aikin bauta kuma shine sallah to shi yasa abinda zai zo bayan godiya ga Allah shine godiya ga iyaye godiya ga iyaye shine kai musu ihsani domin su ne waɗanda suke bayan Allah wato ni'ima wanda ba wanda ya maka ni'ima bayan Allah da manzansa irin ni'imar iyaye haƙƙin su yana da girma ƙwarai da gaske a cikin addinin musulunci babu wani haƙƙi wanda yake sama da haƙƙin uwa da mahaifi da ɗa namiji kamar yadda malamai suka ce a wanda yafi kowa wannan ma nafsi ne na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati wani mutum ne yafi cancantar kyautata ma zamantakewa ta da shi yace mahaifiyarka thumma man thumma ummu thumma man thumma ummu sai ana mutum ne yace thumma abu saboda haka haƙƙin uwa ya fi haƙƙin uba sakanin mace kuma aka ce ita mace haƙƙin miji shine ya kowane haƙƙi a kanta amma shi namiji wanda ya fi kowa haƙƙi a kansa shine mahaifiyarsa wataran wani mutum ya zo wajen sayyidina Umar, Umar ibn al-Khattab, ya ce masa yana neman wata mata, yana kanta, ya je zai nemi auren ta, sai aka hana shi, sai aka auren da ita ga wani kishi da zafin zuciya ya ɗebe shi, je ya kashe ta. Shi ne ya zo bayan ya yi wannan abu ne wanda ya yi shi da daɗewa, sai ya zo ya shirya ma sayyidina Umar. Sai sayyidina Umar ya ce masa, mahaifiyarka tana da rai? Ya ce a'a. Ya ce mahaifinka fa? Ya ce eh. To ka je ka lizince shi, ka fito ka ta masa. Ya ce da mahaifiyarka tana da rai, idan ka je ka lizince ta ka kyauta ta mata, to ina fata insha Allah Allah zai yafe maka wannan zunubin da kai, tunda ya kashe rai ne muta'ammida, in kuma ba a tabbatar da haddi a kansa ba. Ya ce mata, inda in ya lizinci mahaifiyarsa, inda tana da rai ya lizince shi da kyauta ta mata, wannan aikin, wannan kyakkyawan aikin da ya yi, shi ne kaɗai yake tsammani a cikin ayyuka zai iya kankare masa wannan mummunan zunubin da ya yi. Amma yanzu tunda babu wannan, sai dai ka je ka kema ke ka samu mahaifinka, ka zama so bai alkawtu wa rauza. Wannan yana ɗaya daga cikin istishhad da Ibn Rajab ya kawo, cewa idan mutum ya tuba daga zunubi tuba nasuh, to jumhur suna akan cewa tsatsan an ga an karɓi tubansa kamar ba shi da zunubin ne. To daga cikin istishhad din da yayi daga cikin asaru salaf shine ya kawo wannan hadisin, bi ma'ana Umar yana ganin cewa yayin da ya tuba yayi wannan aiki kyakkyawa, to wannan aikin yana daga cikin abin da yake zai iya bashi lamunin, yana da tabbacin cewa Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa wannan zunubi nasa na wannan mummunan zunubi da yake kisan kai. Amma tunda mahaifinsa ba ta da rai, to sai dai ya taima mahaifinsa la'alla wa asa Allah maɗaukakin sarki da ya taimaka saboda wannan, domin kyautata ma mahaifi ba kamar kyautata ma mahaifiya ba. To haka duk wanda ya zamanto cewa mahaifansa suna da rai, dama ce ya samu kuma yana cikin hadari, dama ce ya samu ne abin da zai shiga cikin aljanna. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da malaika Jibril ya yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'amini, ya ce amin akai, ɗaya daga ciki shine wanda ya riski iyayensa suna cikin tsufa, sannan ba su shigar da shi aljanna ba, wato bai yi abin da Allah zai sanya shi a cikin aljanna ba, to Allah ya nitanta shi daga rahmarsa. Ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce Annabi ya ce amin, ya ce amin. Saboda haka kaga dama ce mutum ya samu kuma yana cikin hadari, ya zama to bai kyautata din ba, in bai kyautata din ba kuma tabe wasu sai ta zama to mai abin mai tsanani wal iyadu billah. Ash-shahid dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya birrul walidaini a martaba ta biyu, sannan thumma ayy, sannan yace masa sannan wani aiki yace thumma al-jihadu fi sabilillah, sannan yace al-jihadu fi sabilillah, jihadi domin daukaka kalmar Allah. Al-jihad ya kasu kashi biyu, akwai fard ayn, akwai fard kifaya. Fard ayn shine wanda yake wajibi akan mutum, shine kamar idan sarkin musulmi ya ayyana mutum, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ghazwat Tabuk yace duk kowa da kowa a kasa, sai waɗanda ya ba su damar su zauna, to nan wajen ya zama to fard ayn. Ko kuma idan kafirai suka zo suka hujumi suka farma musulmi a cikin ƙasarsu, sunan wajen wajibi ne akan musulmi, akan kowa da kowa ya tashi jihadi, farz ayn. Farz kifaya kuwa shine jihadul talab, ya je akai hari ga abokan gaba ko a je akai ɗauki da waɗansu musulmi, wannan farz kifaya. Wannan shine wanda yake mutum ma ba zai yi shi ba sai da izinin iyayensa, in yana da iyaye. Tunda wani mutum ya zo zai tafi jihadi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahayyun walidat, iyayenka suna da rai? Ya ce eh. Ya ce fakihi ma fajadi, ka je ki jihadi a wajensu. Daga sai aka sanya jihadi kasa da kyautata ma iyaye. To ayyuka mun san cewar kamar yadda waɗansu malamai suka nuna, wato ihsanin ayyuka da falalar suna rataya ne da abinda ayyukan suke yin su da irin dabi'ar ayyukan. Akwai ayyuka waɗanda suke gaya ne kuma amfaninsu suna tsayawa ga wanda ya yi, kamar sallah ga wanda ya yi sallah ɗin shi kawai. Amma akwai waɗansu ayyukan waɗanda suke tsutsani ne ga wata manufa wadda take mai girma sosai, yanzu kamar jihadi tsani ne ya tabbatar da imani da kawar da kafirci da yada addinin musulunci da kawar da karfin kafirci a bayan kasa wanda wannan shi zai sa aminci ya yadu a bayan kasa mutane da dama wanda suke da sun halaka su shigo cikin addinin musulunci wanda musulunci su ya zamanto koyaushe suke kyakkyawan aiki wanda suke jihadi suke zamanto su ne wasilar su ne sababin shigar su addinin musulunci suna da kamato na ladan su to ta yaya za a sanya jihadi ya zamanto koma bayan aiki wanda yake amfanin sa ga wanda kawai yayi shi ne amfanin sa ga wanda kawai yayi shi ne to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke istishkali a cikin wannan hadisi din wanda waɗansu suke cewar mazalakullah alaihi sallam yana amsa wato wani lokaci tambayoyin amsa su akan tambayoyin wani aiki ne falala suna bambanta daga lokaci zuwa lokaci daga kuma mai tambaya zuwa wani mai tambaya daga halin da musulmi suke ciki zuwa wani hali wani idan ya gan shi cewar yanzu kamar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khayr wani aiki ne na addinin musulunci yafi kowanne alkhairi da ayi da hadisi Abdullah ibn Amr bin al-As yace tut'imu at-ta'am wa tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba amma da aka sake masa tambayar kamar yadda yazo a wani hadisin na Abu Musa al-Ash'ari da Abdullah ibn Amr bin al-As ayu al-islami khayr sai yace man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wani musulunci ne ya fi yace musuluncin wanda musulmi suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa kaga jawabin ke sha banban da wancan jawabin to malamai sun ce haka kuma aka ta a hadisin Abi Huraira da aka tambaye shi ayyu al-a'mali afdal sai yace imanu billahi wa rasulihi aka ce masa thumma madha yace al-jihadu fi sabilillah aka ce thumma madha yace hajjul mabrur kaga jawabin yana can bamban daga lokaci zuwa lokaci an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba halayen masu tambayar ne da kuma halin da musulmi suke ciki kamar hadisin Abdullah ibn Amr bin al-As annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wani musulunci ne yafi yace ka ciyar da abinci kuma kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba an ce wannan farkon hijira ne farkon zuwa Madina ne a lokacin nan musulmi suna cikin matsalolin talauci ana kokarin tsinke wato baraka ana kokarin tabbatar da sabubban su wato asbabun soyayya a cikin zukatan musulmi an fahimta ana so a samu tsinkewar juna kuma daga cikin manyan abubuwan da za su kawo wannan shine yin yada sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun so juna sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna yace bana nuna muku abinda idan kuka yi za ku so juna ba abshu salama bainakum ku yada sallama tsakanin wato yawan sallama kai ta kullu kowa ka gani assalamu alaikum wannan yake sa soyayya a cikin zukatan mutane to a lokacin da ana buƙatar wannan hali wannan tsinkewar ta al'ummar musulmi a zaman to uwa ɗaya uba ɗaya wannan soyayyar ɗaya daga cikin hanyoyin da za a samu shine a sanya wa mutane san yin sallama da yawai san yin sallama a cikin al'umma saboda haka sai ya kwaɗaitar da su cewa ai babu aikin da ya fi kyau a cikin addinin musulunci irin wannan kuma a lokacin ana buƙatar taimakekeniya da juna waɗanda suke da shi su ba mu waɗanda ba su da shi tunda muhajirun sun zo suna da yawa sun bar dukiyoyinsu sun bar sana'arsu sun bar jarinsu sun bar kasuwarsu sun bar abin da suka sani sun zo wani gari wanda yake sun baki ne ba san kowa ba ba wanda zai taimaka musu ba dangi ba jari saboda haka suna buƙatar taimako dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da kan cewa rinka ciyar da abinci shi yasa yaya daga cikin hudurobin annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Madina tun a Quba ke cewa ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu al jannata bi salam ya ku mutane ku yada sallama ku ciyar da abinci ku yi sallah da daddare mutane suna cikin bacci za ku shiga cikin aljannar Allah cikin aminci kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hutuba da wannan farkon zuwan sa Madina to dan haka irin halin da musulmi suke ciki da irin yanayin mai tambayar da irin lokacin da yake ciki shine yake dacewa da amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dashi. Kama wannan za a iya cewa kenan babu wani aiki da za a ce shine yafi mutlaqan, tunda in kai haka ka kayyade shi kenan, ka kayyade jawabin Annabi sallallahu alaihi wasallam da hali da ake ciki. Za a kai, ba za a ce haka ba, tare za a yi jam'in tsakanin hadisan. Shi yasa aka yi jam'in cewa al'amal da ake nufi a nan wajen al'amalul badaniya, ayyuka na jiki. Saboda haka hadisin Abi Hurairah yana nan akan cewa aikin da yafi kowanne shine al-imanu billahi wa rasuli, in aka dauki ayyuka akan na zuci da na jiki. To sannan sallah ta biyo baya, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amudu ji, kuma an ce daga ciki wannan sallah da bai kuma kamar yadda wani malami Al-Hafiz Ibn Hajar ya ishara ga maganarsa, yace abinda yasa aka fifita sallah da birrul walidain akan jihadi a wannan hadith din, saboda abubuwa ne da suke maimaituwa yau da kullum, sallah kullum a cikin ta ake, iyaye in suna dare kullum kana tare da su, yau da gobe za ka sa wata ranka kosa, za ka sa wata ranka wata zamiya, ka kyautata musu. Saboda haka ba wanda zai kiyaye haƙƙin su na kyautatawa ya kuma kiyaye haƙƙin Allah wajen yin sallah sai as-siddiq. Sabanin jihadi wanda wataƙila sau ɗaya za ka yi a rayuwarka, ko kuma wataƙila sau ɗaya a cikin shekara ɗaya, ko sau ɗaya cikin shekara goma, amma shi kwaskwatar sallah da haƙƙin iyaye abu ne na yau da kullum. So da haka abin da yake ya zamanto na yau da kullum kuwa, mutum zai zamanto wata ran ya ƙosa, mutum zai zamanto wata ran ya yi kasala ta same shi, abin da ya kamata ya yi na zabura wajen yin wannan aikin bai yiwu ba. Amma banda as-siddiqun, banda wanda yake wato mai gaskiyar imani, wanda yake da gaskiyar imani, shi haka zai kasance tare da sallah, haka zai kasance tare da sura ta iyaye. Shi yasa kaga kamar irin su Sa'id ibn al-Musayyib daga cikin tabi'i tabi'i yake cewa shekararsa 40 ba a taɓa ladan, bai taɓa zuwa yayi kiran sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, face yana cikin masallacin shekara 40, ba kwana 40 ba, a kwana 40 ba. Wanda suke zuwa Madina suke aiki da hadisin, wannan hadisin da'if na cikin Sunan Tirmidhi, cewa wanda ya yi sallah 40 a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara ta kabbara ta farko ba, za a rubuta masa bara'a daga munafinci da bara'a daga wuta. Kokari, kowa kokari yake ya samu waɗannan salloli 40 din. A kwana 8 sai ake ayi wannan kwana 8 a samu sallah 40. To shi ba sallah 40 ya samu ba, sallar shekara 40, sallar shekara 40 har lokacin waqatul harra, lokacin da aka zo aka cimma Madina aka karkashe mutane har a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka daina sallah kwanaki a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yana masallacin bai tafi gida ba. Sojojin mutanen Sham idan suka zo akan doki sai su kyale shi, wancan mahaukaci ne, yaya za a yi? Kowane mai hankali ya je ya ɗauki mafaka a gidansa, shi kuma yana zaune a cikin masallaci. To kaga wannan dalili ne na gaskiyar imanin musulmi, wanda zai zamanto aikin yau da kullum mutum ya dawwama a kansa. Haka wajen kyautata ma iyaye, wanda zai dawwama a kan wannan shi wanda yake mai gaskiyar imani. Shi yasa kaga a cikin hadithul ghar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarinsa, wanda yake zuwa ya je kiwo, sannan ya zo ya tatsu madara, ya zo sai ya bama iyayensa tukuna, sannan zai je ya bama ƴaƴansa. Wata ran ya zo ya tarar iyayensa yi bacci, yana so ya tsaya a kansu da kokon madarar, yana jiran sai sun tashi. Kullum abinda fa yake kenan, yana jiran sai sun tashi, ga ƴaƴa yara suna kuka a gefen kafarsa, kukan yunwa, amma ya ki ya ba su madara su sha, kar ya fifita su akan iyayensa. Yayi wannan haka yayi kwana, sai da alfijir ya fito, sannan da iyayen suka farka, ko baya so ya tashe su, sai ya bata musu kai ka da su daga bacci. Kaga irin wannan isa matuƙa ne, wanda mutum zai yi yau da kullum a wannan ɗabi'ar sa ce na zuwa ya je ya samu su abinda za su, sannan ya ba su madarar da kansu su sha. Sannan ya ce, Allah in ka san na yi wannan ne saboda kai, saboda neman yardarka, ka buɗe mana wannan kogo namu, kofar wannan kogo, don mu samu mafita. Shi yasa Imam al-Bukhari yayi tabwibi da wannan cewa babi akan amsa addu'ar wanda yake biyayya ga iyayensa, wanda yake biyayya ga iyayensa Allah yana amsa addu'arsa. Ash-shahid kuma hadisin Uwaisul Qarni da mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi kana barram bi ummihi, ya kasance mai matsananciyar biyayya da kyautatawa ga mahaifiyarsa. Yace duk wanda ya gaishe nema ya nemi Allah ya rema masa, ya neme shi ya masa istighfari. Da haka sai na Umar da ya gaishe ce masa ya nema masa gafara Allah, saboda wato shi ya zama to mustajabu da'awa. Shi ta Imam Bukhari yana inkarin kisan Uwaisul Qarni duk da kika inganta, amma kaga shi da hujja da Uwaisul Qarni ba sai ya hujja da hadithul ghar cewa ɗaya daga cikin sababin da Allah yake amsa addu'ar mutum kyautata ma iyayenka. In kana son Allah ya amsa addu'arka ka kyautata ma iyayenka. Ya taɓa ji malamin mu Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Muqtar a cikin tambayoyin da ake masa, wani yaro yake masa tambaya akan cewar ya kasance mai yawan qiyamul layl, ya zama to lokaci ɗaya qiyamul layl din nan ta gagara, ya zama to hatta kiyaye sallar farilla ma tana gagara gare shi. Shi ne yake cewa me yasa shi da shi ke kasa yanzu da in ana karatun Al-Qur'ani ko in yana jin wa'azi sai kuka, amma yanzu zuciyarsa sai ta ke kashi. Shi ne abin nan ya shirye da shi kan yawaita addu'a da yawan istighfari ya zuwa ga Allah, sannan yace masa yana neman sa ya bincika alaƙarsa da iyayensa, ya bincika ya gani musamman mahaifiyarsa, watakila ya yi mata wani abu wanda ya sosa mata rai bata ji daɗi ba, watakila ya yi wani abu ba tare da ya sani ba, ta kullace shi ko ta ji zafinsa a cikin zuciyarsa, wanda sanadiyar wannan Allah ya masa wannan hukuma. Saboda haka yawanci idan mutum ya ga waɗansu abubuwa a cikin rayuwarsa alaƙarsa da Allah tana ɓaci, abubuwansa suna ɓaci, to ya binciki alaƙarsa da iyayensa, ya binciki yaya tabi'arsa, yaya mu'amalarsa take da iyayensa. Wannan yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake mafi gaggawar aiko uquba a kansu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu zunubin da Allah maɗaukakin sarki yake gaggauta uquba a kansa, wanda abin da ya tanada a kansa akan wanda ya yi shi a ranar lahira, irin al-uquq wal khiyana wal ghibi, irin wato al-uquq wato saba ma iyaye da kuma zaluntar bayin Allah, su ne wanda yake nan da nan za su ji sakamako a rayuwarka ta duniya. Saboda haka wannan abin nan ya nuna mana muhimmancin birrul walidain. Ash-shahid yanzu wannan hadisin ya nuna mana cewa mafi girman aikin da ya kamata mutum ya mutunce shi ya kuma nemi kusancin Allah ta hanyarsa shi ne kiyaye sallah akan a farkon lokacinta. Sannan hadisan da za su zo daga baya kuma su za su yi mana bayani a kan waɗanne ne lokutan sallah ɗin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
na sula alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ana taba gani a cikin tarjuman ɗaya daga cikin salaf amma bai dangana ta da sahabbai ba amma lafazin da idan tabi'i ya faɗe shi yana nufin sahabbai ne in kuma daga tabi'in tabi'in yana nufin wato al'adar tabi'in da kuma sahabbai baki daya ya zo a cikin wata tarjuma Allah ya kirkira tarjuman Sa'id ibn al-Musayyib cewa sun kasance suna yi makan juna ta'ziya jaje akan idan mutum ya zama to cewar ya rasa sallah ne ko ya rasa takbiratul ihram abin nan ɗaya daga cikin wannan kwarai da gaske ya zo a cikin siyar sannan wannan magana ta kata da ce amma ban tabbatar ba ko ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin nan sannan kata da shi yake wannan magana amma Allah ya zama bincika da gani ko ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da ya zo daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan magana da aka yi dangantawa ya zuwa ga Sayyidina Umar wajen bakin karatu ban san ingancinta ba zuwa ga Sayyidina Umar wato kusan cewar sallar da ake yi a Mina raka'a biyu ce hatta ga ƴan Makka to raka ba sallah ce ta tafiya ba tunda sallah ce ta tafiya ƴan Makka za su rinka cika sallah amma waɗanda suka yi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen Makka dukkaninsu raka'a biyu ce Sayyidina Usman ya kasance yana cika sallah malamai sun yi ta kokarin tawili akan abin da ya sa Sayyidina Usman ya haka mafi daga ciki akwai maganar Urwa ibn Zubair cewa abin da ya sa Sayyidina Usman ya cika sallah saboda ya yi aure a Mina gani ya yi aure sai yake ganin ya zama mai hukuncin zama mazauni a wajen don haka yake cika sallarsa a wannan ijtihadi ne ya yi wanda yake ba lallai ya zama tukan cewa ya zama to shi ne wanda ya dace da daidai ba shi yasa kaga bai zama to aikin al'umma ya cika akan wannan ba ba wani daga cikin malamai da ya ce idan mutum ya je Mina idan yana tare da iyalinsa ko hukuncin zaman gida ya kama shi ya cika sallah ba a yi riko da wannan ijtihadi na Sayyidina Usman ba amma a shahid dai shi ne ya yi ijtihadinsa kuma ya zama to fi muqabilin nafs dan haka ya zama cewa su ba haka basu yi shi a nan wajen ba aka ce abin da yake tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdullahi ibn Mas'ud ya bayyana wannan ya bayyana shi amma ba tashi cikin jama'a ya daina faɗa ba cewa ya jama'a ba fa abin nan sallah biyun nan ke sunna sallah hudu din ba daidai ba ce amma ku rinka sallah hudu din kanka a samu saɓani a'a ya gaya ma almajiransa ne almajiransa suka rawaito almajiransa wanda suke ma'abuta cikin malamai su ya gaya ba abu ne wanda ya je ya shige su cikin mala a baya fara sahabbai suna da wannan yanzu ka ga kamar lokacin da aka tayar da magana a wajen hajji kan cewa bai'ar da aka yi ma Sayyidina Abubakar an yi ta ne falta wato ba tare da tsammani ba aka yi kamar wato sakamakon zai kawai ya sa aka yi Sayyidina Umar ya so ya tashi ya gudu ba a nan wajen sai aka ce masa a karkai gudu ba karkai magana akan wannan ka bari sai an je Madina inda muhajirun da ansar suke wanda suke sun zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun san sunna
sai kai musu magana sai kai musu magana za su kanci maganar ka saboda haka sai Abdullahi ibn Mas'ud ba a cikin awamun din mutane wannan magana ba yayi ne tare da hasa tsalar talabatul ilm ke bantar tun al-ilm na wannan da cewa mun ce da ina ne yayin da mun yi wannan aure ne ne dan uwanta ne suna ƴaƴan domin dan uwan Khadija ne saboda ka auren mutum ake yi da shi da Zainab da ne take babbar ƴar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mata alƙawarin da yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine lokacin yaƙin Badr yana cikin wanda aka kama su da aka kama su mun san an ce ribatattun da aka kama kowa ya kawo abinda zai fansar da kanta kowa ya kawo fansa fidiya don aka sake shi to a cikin kayan da aka kawo sai ya ga abin hannun Zainab wanda Khadija ta bata yana gani sai ya gane shi ashe Zainab ce ta aiko tun daga Makka cewa gashi nan ta kawo shi ne fansa a farshi mijin da ya koma lokacin shi bai musulunta ba amma ita musulma ce kuma lokacin ba a haramta musulmi su zama musulmi mata su kasance ƙarƙashin maza musulmai ba lokacin wannan umarni bai sauka ba tunda farkon musulunci ne don yaƙin Badr ba to shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai za ku bari wannan a mayar ma da mai ita shi domin wannan na Khadija ne wanda ta ba mu Zainab ta aiko a fanshi mijinta za ku kare a fanshe shi ba tare da an karɓi wannan wato abin hannu ba duk musulmi su ce ya Rasulullah mun kare aka mayar mata sannan sai ya ce mata idan ka koma ka turo da Zainab ya cika alƙawarin sa ko yana komawa maka ya turo ta Makka ya turo Zainab Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita umama to wannan shine alƙawarin da ya cika daga baya shi ba ya musulunta ya zo Madina ya zauna a Madina to wannan shine alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayi masa alƙawari kuma ya cika alƙawarin to shine yake nuni da Sayyidina Ali shi ma ya zama su mai cika alƙawari na kyautatawa ga Fatima bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yi mata abin da zai soka mata rai domin idan ya zo ya ce ya awo in yi mata kishiya dole ne sai ta samu cutuwa da wannan duk abin da zai cuce ta ya bata mata kuwa zai cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata mata abin da ku zai cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata mata wannan kafirci إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. شيطاء الحافظ ابن حجر يجي جوانا حديثا يدع نفس الله عليه وسلم يتأي أين دكا يحن سيدنا علي يكارا مطاطمة تشيا لمت أوري يأوري أكنت دليل إني أكن كمالة توسعين من ذر الله صلى الله عليه وسلم ده كمالة نسيح سجا سيدنا علي دومن آياي ينا جن توسعين أبدا بفارو بريسلم دي بحاجة تشيشن الله شن ده دولة دي باتا مطاطمة in ya bata ma Fatima dole zai bata ma Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bashariya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ita tsoka cikin cikin ta duk abinda zai bata ma zai bata ma to abinda kuma duk zai bata ma Annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kenan wajen Allah duk koda bisa dabi'a ne na bashariya in dai ran Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai mutum ya abinda zai bata ma Annabi sallallahu alaihi wasallam to ga sakamakon sala'anar Allah to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba zai ji ni ba ai wannan kawai na ita ya rabu jahal kuma musulmanci wato abinda illan guda biyu wannan shine zahiri kamar yadda Ibn Hajar domin akwai wata riwaya da take kamar yadda zai zo a cikin sahih muslim yake cewa abin nan yar annabin Allah da yar majin Allah ba za su taru ba a karkashin namiji guda daya. Ya nuna kamar cewa illar shine cewa ita yar Abu Jahal duk da yake musulma ce amma ubanta majin Allah ne, to kuma ga ita Fatima mahaifinta annabin Allah ne. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan wannan ba zai bada izinin haka ya faru ba. Amma abin da yafi inganci shine wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara gare shi lokacin da ya hutuba a cikin kamar yadda zo a cikin Bukhari, yace innama Fatima tibatu minni yuribuni ma yuribuha wa yu'tini ma yu'tiha. Duk abin da yake damunta yana damuna, duk abin da yake cutar ta yake bata mata ni ma yana bata mata. Saboda haka ishara ne kan cewar in dai aka yi wannan auren za abin zai cuce ta, abin zai bata mata rai, za ta ta abin nan alhimin abin. To wannan abin da za ta kuma dole ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alhimi, saboda yana tausaya mata, ta rasa uwarta da kuruciyarta, ta ce da kowa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta rasa karnanta, ƴan uwanta mata, ta rasa Ruqayya, ta rasa Ummu Kulthum, ta rasa Al-Qasim, ta rasa Zainab. Saboda haka ba ta da kowa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, da haka ba wanda za ta je ta koka masa wani abu ya same ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ka sai ta annabi ta dake shi, inda uwarta za ta je ta kuka wajen uwarta, ta sai ta zace mata maganin abu. Kuma ba wanda za ta je ta kuka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma abinda duk zai sa ta kai alimi shi ma zai yi ya alimi ka, abinda zai bata masa shi ma zai bata masa. Wannan shine illar da Ibn Hajar ya rinjayar, dalilin da yasa kenan yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi. To kaga ta wannan nahiyar ya zama to khususiyyar ta kenan, ba wai kawai dan ita yar Abu Jahal bace, kamar yadda wata riwaya ta nuna. Wannan kutubadin tarjih ne wanda Al-Hafiz Ibn Hajar yayi, wallahi ta'ala. Da yake fitowa wannan abu tunda ka tabbatar ba ɗaya daga cikin wannan ahadath din bane, ka tabbatar da su, ka ga zaman to kenan rashin lafiya za ka je a neman magani. Amma kuma fitarsa din yana kare alwala, saboda itibarin da musamman a mazhaban malikiya abinda ake itibari abin nan abinda ake itibari al-makhraj magudanar, inda ya fita ta gaban mutum ne ta fuskar rashin lafiya ne, za a dauki alwalar ta kare. Kamar afwan, mazhaban malikiya suna itibarin al-makhraj wal kharij, al-makhraj wal kharij wa sifatul khuruj, abubuwa guda uku mazhaban malikiya suke. Makharaj shine ya zamanto cewa ko ta abin nan a wajen bawali ko ta bayan gida, wal kharij kuma ya zamanto abin da yake fita din shi kansa najasa ne daga cikin ahdath ne. Don haka ka ga kamar mutumin da irin abin nan wannan macijin ciki din nan ya fita daga cikin sa, ba a kare alwalarsa da wannan fitar. Saboda shi al-kharij din duk da haka an samu makharaj, amma shi al-kharij din ba hadath bane, ko kamar wanda tsakuwa ta fita daga cikin sa, ba za a ce alwalar ta tare ba. Dole sai idan shi kharij din ya zama to yana daga cikin jumlar ahdath, ko gaiki ko bawali ko mafi ko mani ko wani. Sannan kuma da sifatul khuruj ya zama to sifar fita din ya zama to bisa al'ada, ba saboda rashin lafiya ba, wanda wannan ne suka cire istihaba. Al-istihaba a mazhaban malikiya baya kare alwala, shi yasa aka ce yin alwalan mace mai istihaba a bisa istihbadi ne ba bisa wajen shi ba. Sabanin jumhurin malamai da suke ganin fitar jinin istihaba wannan naqid ne bil wudu, saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa da ya alwala wanda yake wannan shine mafi inganci a mutum za a duba ana duba al abin nan ana duba al makharij wal kharij amma sifat al khuruj din ba a duba ta saboda istihaba kuma ba a duba al kharij shi kadai yanzu ka ga ban jini wanda ya fita ta habu ko ta ciwo ba za a jidda jini a bisa kaulin jama'irin malamai da jafani amma wannan jinin in ya fita ta gaba ta gaban mace zai zama to ne kare alwala amma in ya fita ta hanci baya kare alwala kamar yadda yake mazhaban jama'irin malamai tsakanin hanafiya fitar jini da fitar habu baya kare alwala saboda haka wannan abin da yake fita daga abin nan sai ya kokari ya duba ya gani menene ruwan ciwo ne yana ai ya kamata dai a ce ya san ruwan ciwo ko tunda watakila ko kuma watakila ga taba yin gulando bane in ya san ruwan ciwo sai ya gani in ruwan ciwo ne kaga ya san cewa ne kasare kharijin najis ga kuma makharijin ya kare alwala saboda haka ya kamata ya zama cewa yana sake alwala ga kowace sallah biyu sai dai idan ya zama to mustankah ne ya aure shi yanda zai zama to ko shi yana tare da shi sai hukuncin sai zama to hukuncin salatul bawl hukuncin salatul bawl kuwa mai yoyon fitsari a idan ya kasance cewa a kowane lokacin sallah yana zuwa masa ko da zai zo masa ne a farkon lokacin sallah kafin lokacin sallah kuma lokacin sallah kafin lokacin ya kare ya sake zuwa masa to in ya kai wannan yawan to ya cancanci ya zama to yayi watsi da shi a ba zai rinka samun ta alwala ba ko shi ya fita sai ya zama cewa in ya alwala zai iya sallah da wannan alwalar ba zai sake wata alwalar ba sai idan alwalar ta kare da wani sababi ba sabbin yoyon fitsarin ba to da haka wannan Allahu a'lam ina ganin wannan shine hukuncin sa ya ijtihadi kan ya ga wannan abin da din idan ruwan ciwo ne ko jini ne a kucinsa za ta wajibta masa alwala kuma lalle ya tsarki sannan idan zai yi sallah sai ya sanya abin da zai kare masa kar ya rinka zuba a cikinsa yana bata masa sauran tufafinsa sannan ya yi sallah a haka ko da ya fita babu komai amma idan zai kowace sallah ne ya zama to ya sake yin alwala sai ya zama to hukuncinsa kamar hukuncin mace mai yin istihaba wallahu ta'ala
ya yi da wannan cikin ne bin kita umban manta ba Imam Malik a cikin wannan kaulin sa shine cewa mutum zai bi iyayensa mutlaqan ba tare da wani kaidi ba ba ka santa ka hakura Imam Ahmad shine yake da tafsiri shi wannan na tafsirar haka amma sai kaulin na cikin tafsirin na Imam Malik ne amma Imam Ahmad yana da tafsiri cewa idan mutum mahaifinsa din kamar Sayyidina Umar ne in kamar Sayyidina Umar ne to in kalita kuma matarsa ce suka ce ba ta son da ya sake ta domin haka ya faru tsakanin Umar da Abdullahi ibn Umar yana da mata da yake son ta matuƙa Umar ya ce ya sake ta baya so ya je ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka bi mahaifinka yace to idan ma shi ne Imam Ahmad da aka tambaye shi kan wannan mutum ne yana da matarsa mahaifinsa ya ce ya sake ta zai sake ta shine sai yake cewa idan mahaifin nasa kamar sai na Umar ne ya sake ta amma ba haka bane sai ya sake ta abin da yake nufi da cewa mahaifin sai zama duka kamar sai na Umar wai ba a falala ba a san ba za a kai shi a falala ba bi ma'ana a kan wato cewa ba wanda yake ya san maslaha ya san mafsada ba wanda kawai yake haka bane kawai saboda abin nan kama karya saboda kawai yanayin masa abin nan saboda abin nan sansa da Allah da sanin sa wato yana da san Allah da sanin Allah in ya tara in yana da irin wannan sifar da kuma irin hangen nesa da sanin maslaha da mafsada irin nasa irin abin da ya Sayyidina Umar ya shahara da shi shi ne shi amma wannan tafsirin wajen Imam Ahmad amma mai a wajen Imam Malik mutlaqan mutum zai bi mahaifinsa ne kuma idan mutum yayi haka in mutum yayi kira san yarinyar
suka ce ka kyale ta kar ka aure ta ka bar wannan duk mutumin da ya bar wani abu saboda Allah Allah zai baddala masa da abin da ka daure din ka yi haka ka bi Allah ka san cewa kai haka ne dan ka faranta musu rai kaga abin da Allah zai yi amma yawancin abin nan soyayya ka san tana makantarwa to kar ka bari sai soyayya ta makantar da kai kar ka bari soyayya ta makantar da kai indai zaka kai kokari kai haka din in ku zaka samu mafi kyawu abin da kamata mutun yayi shi kokari ne ka faranta ma iyayen rai ka sanya su su yarda ta hanyar abin nan sa waɗansu su yi musu magana da kai kansu kai musu magana da sanya ƴan uwan yarinya ko iyayen da ko ita kanta yarinyar kai abinda za ta zama su soyayya ga ta soyu gare su idan dai suka tsaya akan matsayinsu to ka bi abinda suke so shi ne su maka zaman lafiya shi ne su maka alkhairi wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma da kuma shi ne Allah mu kuce sarki ya barkake su kan mu da baki daya wanda ba wanda mu ba sarki ke zuciyarsa Allah ya faddala abin da ke cikin zuciyarsa na zafin rai da wani sanyi a kai wai ta addu'a ya zuwa ga Allah mu kuce sarki duk mutumin da ya tabbata ya zuwa ga Allah Allah mu kuce sarki zai amsa addu'ar sa kai kardadan lokacin ijaba garin roƙon Allah kan yayi maka abin da ke cikin zuciyarka ya daga cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Ummu Salama ya koya mata tana cewa Allahumma fir li dhanbi wa adzib ghaiba qalbi wa ajirni min mudillati fitani ma ahyaytani Allahumma fir li dhanbi wa adzib ghaiba qalbi wa ajirni min mudillati fitani ma ahyaytani kamar yadda Imam an-Nasa'i ya rawaito a cikin Amal al-Yawm wa al-Layla wato Allah ka gafarta zunubina ka tafida wato kunce wato zafin zuciyata alghayb shine wato yawan bakin ciki da kuncin zuciya da bacin rai Allah ka tafice wannan kuma ka amintar da ni ka tsirar da ni daga fitunu masu fatar da mutum daga tafarki madidici gurgudan kafin da cikin gurgudan wato tsawon rayuwata kaiwaye wannan addu'a kuma kaiwaye karatun alqur'ani domin alqur'ani waraka ne ga abin da ke cikin zukata sannan kai yau kallizinci husnul zan kyauta ta zato domin yawanci abin da ya kan sanya wannan shine mutum ya rinka biye ma wasuwasin zuciya wajen mugu ta zato ga mutane wannan sai ya sanya shi hatta akan kansa din ma sai ya rinka ma kansa mummunan zato kuma Allah mafi sarki ya yaye maka wannan abin da ke cikin zuciyarka ya baddala maka wannan kunci da farin ciki da yalwar zuciya da kyakkyawan hali da kai da mu gabaki daya sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ta'ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad